Lieutenant Eli Lazarus shine mai magana da yawurin din hadin gwiwan jami'an tsaron JTF dake aikin wanzar da zaman lafiya a jahar Yobin. Ya shaida muryar Amurka ta wayar tarho cewa wasu yan sanda biyu sun rasa rayukansu sakamakon wannan arangaman, yayin da yace jami'an tsaron sun samu nasarar bindige wasu guda biyar daga bangaren yan bindigan.
Da yaushe aka samu wannan matsala?
A daren jiya tsakanin karfe 12 da karfe 1 na daren yau na safiyar yau.
Akwai batun rasa rai da aka yi? Akwai wani rasa rai da aka yi?
Dan yin tsare kware-kware mun rasa jami'an yan sanda guda biyu.
Su bangaren yan bindiga fa?
Bangaren ga mutum biyar aka samu.
So akwai wanda aka kame? Kun kama mutum uku?
To ya mazauna garin Gashuwan suka ji ne game da wannan arangama da ke faruwa a wannan gari, duk da cewa akwai dokan takaita zirga-zirga tun daga misalin karfe 7 har zuwa sai da namar ci a duk fadin jihar.
Mutanen garin Gashuwan kam an kashe kashi mutum ɗaya da ɗari ba sakamakon wannan harin da aka yi tsakanin jami'an tsaro da wannan mahara.
To ganin cewa wannan matsala ya faru, kamar ku wani hali kuke ciki a nan garin Gashuwa? To na fahimce ka yanzu kamar ku ba wanda ya fita neman abincin sa kenan yau a garin Gashuwa?
Ba wanda ya fita neman abincin sa garin Gashuwa. Kowa yana gida wannan magana da take ba kalan ba. Kowa yana gida. Kuma ta ji din kafe ne ya ban ka ji wannan abu. Amma an ka fita bai wuce ma sauran awa hudu ba. Karfe 6 za ka dawo gida. Sai kuma kuri. To kaga maganan kasuwanci ai ba a wadannan kasuwa. Yau ban kuna da wani waye-waye ciki ba kowa yana gida don sa.